Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Nomad FM da kuma Dalol FM. Sai tashar mu ta Vio Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za iya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Ana kuma iya kama mu kai tsaye ko kuma shirye-shiryen mu da suka gabata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraro assalamu alaikum barkanku da wannan yammaci na yau talata 24 ga watan Disamba shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harandane tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu kai tsaye daga nan sashen Hausa a nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen mu. Amma kamun mutsandima Kalmasi fara mana da kanin labarai mana.
To ɗan tawayen Taliban sun kashe sojojin Afghanistan akalla 7. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres na kiran da azzakai ta wuta a yakin da ake yi a arewa maso yammacin Syria. Sannan China ta gana da Korea ta Kudu da kuma Japan don kullo da hanyar yin taron dangi ma Korea ta arewa mai daɗa takala.
To za ku ji cikakkun labaran. Idan kuma muka shiga cikin rahotanni da muke ɗauke da su, za ku ji cewar wai mai talaka ya fi so daga gurin gwamnati a kowane mataki?
Ko baka ba talaka komi ba, ka kare shi ka bashi tsaro, sai talaka bai samu komi ba, to na gida ya dace su kwanta shi bacci, bai samu hanya mai kyau ba, bai samu ruwa mai kyau ba, bai samu ingantaccen wuta ba.
Yau take jajibirin sallar Kirsimeti ko ya shirye-shiryen ke gudana a faɗin duniya?
Mumuna karfe 4 sai su rubuta suna yi wanda suka zo da safe, sai mu wanda mun zo da yara tu karfe 4 suna kallon fuskar yan mata, sai wato suna ga yan mata ne mu tsofaffi kenan.
To muna dauke da wayannan rahotanni daga bisani kuma za mu kawo muku shirin noma tushen arziki wanda Nasiru Batsari zai gabatar mana. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jami'ai a Afghanistan sun ce ƴan tawayen Taliban sun kai hari a wani sansanin soji da ke arewacin lardin Balk. Suka kashe sojojin Afghanistan akalla 7 baya ga wasu 6 kuma da suka raunata. Yau ɗin nan Talata, ma'aikatar tsaron ƙasar Afghanistan da ke birnin Kabul ta ce wannan harin wanda aka kai da tsakar dare an auna shi ne kan wani sansanin soji da ke lardin Daulat Abad wanda ke samun kariya daga gamayyar sojojin Afghanistan da jami'ai daga cibiyar leƙen asirin tsaron ƙasa. To sai dai shi kuma hakimin gundumar mai suna Muhammad Yusuf an ce shi cewa yayi sojojin Afghanistan da suka mutu a harin da Taliban ta kai sun kai akalla 15. A nasa bangaren kuma mai magana da yawun kungiyar ta Taliban Zabihullah Mujahid cewa mayakan su sun kashe jami'an tsaron Afghanistan 20 suka kuma damƙe wasu da dama kafin suka yi kace-kace da sansanin suka kuma kwato kayan yakin da ke wurin. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres na kiran da a tsagaita wuta a yakin da ake yi a arewa maso yammacin Syria, inda wani farmakin da sojojin gwamnati suka kai ya raba dubban mutane da muhallansu a satin da ya gabata. Wani mai magana da yawun Guterres jiya Litini ya ce shi fa ya firgita da irin gagarumin matakin soji da aka ɗauka da kuma rahotannin da ke nuna cewa ana ta kai hare-hare kan hanyoyin da aka ware don jigilar farar hulan da ke tsirewa daga wannan wuri zuwa tudun Mantsira. Gwamnatin Syria ta so ne ta sake kwato lardin na Idlib, wanda shi ne wurin da ya rage a hannun 'yan tawaye sanadiyar yakin basasar da aka fara tun a shekara ta 2011. Mutane miliyan 3 ne ke zaune a Idlib, ciki har da wasu da dama da suka kaura zuwa wurin bayan da suka tsere ma tashe-tashen hankulan da ake a wasu sassan kasar. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar China ta yi ganawa ta bai uku da Koriya ta Kudu da kuma Japan a yau dinnan Talata, da zumar gabatar da manufa ta bai daya ta tunkarar sake dawowa da halin takala da Koriya ta Arewa take yi. Premier Li Keqiang na China ya marabci shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in da kuma Prime Minister Japan Shinzo Abe a birnin Chengdu da ke kudancin kasar.
Premier
Li ya ce wannan matakin zai haifar da shiya mafi girma a duniya ta cinikayya mara shinge, wadda za ta amfani jama'a mafiya yawa da kuma madafun cigaba iri-iri a duniya. Lashaka wannan zai kawo gagarumin cigaba ga kasashe da kuma kamfanonin da za su shiga wannan tsarin. Ya kamata mu yi amfani da wannan damar mu idar da wannan manufa ta wajen rattaba hannu kan yarjejeniyar, saboda mu fadada wannan sabuwar damar ga kowa da kowa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta janye jakadan Amurka a Zambia bayan da ya yi matakar caccakar wannan ƙasa ta kudancin Afirka saboda ta jefa wani ɗan luwaɗi kurkuku. Shugaban ƙasar Zambia ɗin Edgar Lungu ya ce shi fa yanzu ba fa zai iya aiki da wannan jakada na Amurka mai suna Daniel Ford ba. Don haka sai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce yanzu aikin shi wannan jakadan ba fa mai yuwa bane, saboda yadda shugaban kasar Zambia ke daukar lamarin. Har yanzu kasar ta Zambia bata ce komai ba game da janye jakada Ford da aka yi. Kasar na samun tallafin miliyoyin daloli daga Amurka a kowace shekara. A jawabinsa wajen bikin zagayowar ranar mika ragamar mulkin Macau karo na 20, shugaban China Xi Jinping ga dukkan alamu ya yi sabadda baka bayan da ya bayyana abin da ya yi kama da manufarsa ta shirin samar da tsare-tsaren mulki biyu a ƙasa guda ma 'yan wannan yankin na Macau a matsayin abin koyi ga yankin Hong Kong mai makwabtaka da Macau ɗin da ma Taiwan. To amma masu lura da al'amura na ganin amfani da tsarin tattalin arziki ko tallafin tattalin arziki a wannan yankin don kawai a nuna cewa yankin Hong Kong zai amfana idan ya yi amfani da wannan tsari da China ke son ya taya masa, ba fa zai yiwu ba. Ranar Juma'an da ta gabata shugaba Xi ya ce yankin na Macau na nuni da yadda tsarin mulki biyu a ƙasa guda ke amfani sosai.
To a gaida Ibrahim ka Almasi Garba da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. To daga labaran duniya bari mu shiga taskar rahotanni. Har yanzu ra'ayin gwamnatin tarayyar Najeriya da ma wasu jihohi na ce na ganin cewar ana samun nasara don murƙushe 'yan ƙungiyar ta'adda ta Boko Haram. Amma masana na ganin cewar akwai dalilai da suke sa wannan shiri baya samun nasara ko kuma ake mishi kafar angulu. Nasiru Adamu El-Hikaya ya yi mana nazari akan wannan matsalar.
Yan ta'addan Boko Haram na bullo da sabuwar barazana ta iya kai hari manyan garuruwa bayan a baya koma kwantan bauna da sukan yi su rika kai harin bazata. Damuwar da sashen jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya nuna da yadda yan Boko Haram din kan sace yan agaji kashe su da ma kai farmaki kan tawagarsu ya kawo zulumi, musamman ma da yunkurin hari da yan ta'addan suka yi kan damaturan jihar Yobe da jami'an tsaro suka samu nasarar kwantar da fitinar bayan barin wuta. Wannan ya zo ne kwanaki kadan bayan babban sufetin yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya ce da taimakon jama'a an samu nasarar kwance damarar wasu daga yan ta'addan.
Attack na Boko Haram kasashen Borno da Yobe ya sauki saboda mutane suna aiki tare da hukumar tsaro ba da information da kuma wayansu su ma suna bin jami'an tsaro a shiga daji. Yawancin yan Boko Haram din sun fara dawowa suna nuna cewa sun daina ta'addancin, suna son gwamnati su karbe su don su kai su inda za a canja musu ra'ayi da sauransu. Yawancin su sun ba da kansu.
Wani mai rajin kare al'ummar arewacin Najeriya Anas Tannayaba ya ce sai an samu garan bawul ga lamarin jami'an tsaron kafin cimma nasarar da ake fata.
Kuma sojojin nan da ake tura wajen yaki ba a exchange, sai dai an turo ɗanne su hata da a koma juya a canzo su a iza, waɗannan su dawo bariki su huda har ka cimma soje wani yana da shago Maiduguri, soje yana da keke na tir wanda ya kamar ya ne mai jigila cikin Maiduguri. soji ya koma dillanin kishi mai duguri don Allah ba auna ina ta bida a zaman lahiya duk kasar da ake mulki to a ba jami'an tsaro hakkin su domin su kare lahiyar mutane ta da America duk tana ta kame in tayi ma budget cikin kashi 100 kashi 70 duk akan jami'an tsaro ne akan harkar tsaro saboda ko baka ba tallaka komai ba ka kare shi ka bashi tsaro in tallaka bai samu komai ba to na gida da tace kwanta shi bacci bai samu hanya mai kyau ba bai samu ruwa mai kyau ba bai samu ingantaccen wuta ba bai samu ingantaccen asibiti ba to amma yana da kyau a bari tallaka shi kwanta shi huta
bayan ya dawo daga wani rangadi don tabbatar da tsaro gwamnatin Yobe mai Malabu ne ya ce matakan da aka dauka na tasiri wajen wanzar da salama
ɗan Boko Haram din kansu wanda suka ajiye makamai suka mika wuyansu ana kai su inda ake ba su foro na musamman a Gombe sannan a mai da su garuruwan su so wannan kuma ya ƙara bude wani kofa duk wanda ma yake wannan fada idan ya gaji da fadan kuma yana so ya koma ya zauna lafiya da jama'a ga kofan da aka buda masa to wannan ma ya taimaka gaya sannan kuma kokari da ake yi wajen jami'an tsaro da kuma yan sa kai da sauran jama'a irin kokari da ake shi ma ya samar da zaman lafiya amma uwa uba addu'a da ake yi ba dare ba rana a masallatai da sauran su ya taimaka gaya wajen samun zaman lafiya kuma wanda ana kai insha Allah dukkan waɗannan abu da suke faruwa za su zama tarihi
tun 2009 da Boko Haram ta bayyana a fili da fara zubar da jini ake kuka da share hawaye dan da alamu fitinar na neman zama jiki da kansa jama'a yaki da tsoro Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
Gaida Nasiru Adamu Al-Hikaya. A duk ranar 25 ga watan Disambar kowace shekara, mabiya addinin Kirista a fadin duniya na gudanar da bikin wannan ranar domin tunawa da haihuwar Annabi Isa alayhi salatu wassalam. Hawa Umar ta zagaya cikin birnin Abuja don ganin yadda shirye-shiryen ke gudana da za a yi a gobe idan Allah ya kai rai.
Babban birnin Najeriya Abuja ya samu raguwar cinkoson motoci daidai lokacin da ma'aikata da sauran jama'a ke tafiya garuruwansu don bikin Kirsimeti da kuma masu tafiya hutun ƙarshen shekarar miladiya 2019. Duk da haka garin ya ɗauki ado da ƙwayayen wutar lantarki na biki da kuma launin furanni don yanayin na watan Disamba. Kama daga helkwatar 'yan sanda da ke daura da fadar Aso Rock zuwa kamfanin man fetur da ke ƙoƙuwar tsakiyar birnin duk na cike da zayyanar ta ƙananan ƙwayayen. Na wuta masu yalki musamman da daddare. Tashoshin mota na cike da fasinjoji da kan tafi garuruwan su na asali don sufurin jirgin ƙasa ya takaita tsakanin Abuja da Kaduna ne. Na ziyarci tashar motar maraba da ke jihar Nasarawa Dafda Abuja inda matafiya suka bayyana yadda suke ji a ransu a wannan lokaci.
Naomi Zakaria, ina son je yi hidiman Christmas a gida. Mutane sun yawa suna marmarin su tafi Christmas a gida. Tun da safe muna nan, na zo nan karfe 5. Na safe, motar sun yawa suna tashi ina bus 25 yanzu ana bus 20 ne a yanzu wannan lokaci ina ganin mutane sun fita da yawa kowa yana so ya je gida ya je dan gan iyali
fi zakari motar ne babu bai zo ba tukuna domin suna zuwa turn by turn ne haka ne fa na fama o
su karfe huda a can mutum ya zo ga paper su rubuta suna mutu sai su ga idanu wanda sun zo da safe mun muna karfe 4 sai su rubuta suna ye wanda suka zo da safe sai mu wanda mun zo da yara tu karfe 4 suna kallon fuskar yan mata sai wato suna ga yan mata ne mun so fofi a bayin duniya haka bai muna da yara za a ji tosai mu a rubuta roko muke yi to a rubuta suna mu yayin mu sunki ina zai yi magana da yawa hawaye na zai
akwai kuma waɗanda na zanta da su da za su yi bikin a Abuja inda suka fi mai da hankali ga nau'o'in abincin da za su dafa
ni na siya kayan Christmas dan ka fara da kuma visitors haka da sun zo sai mu dafa musu abinci mu saka musu fici mu yanka musu naman kaza mu ba su su ci da mi Christmas ake yi
sunana Elizabeth
‘Yan kasuwa na baje hajar su kama daga kayan abinci da na tufafi. Abdullahi A Magaji mai sayar da kayan miya da lambu ne ya faɗi yadda farashin yake a wannan lokaci.
Farashi ya danganta da yanayi ne wanda muke tare da shi yanzu. Kamar bukukuwa da aka sa a gaba a ƙasan shi ya ɗan assasa ƙarin ba wai lokacin tsadan kaya ba ne. Kamar yanzu in za a ɗauko maka kaya daga Zaria zuwa nan Abuja. Abuja akan dan samu ƙari haka. So wannan ƙarin da direbobi suka dan ƙara da kuma masu dan aiki haka. Sannan kafin ya iso hannun mu shi yake dan janyo ƙarin.
Kuma na Nafiu a gaskiya komai lokaci ne. Ai kai miya Allah mushin alhamdulillah ma tun da kai gaskiya ya fara ragewa. Farin kai gaskiya ba saboda dama ayyuci kamar Disamba irin wannan wahalan mai ike sa masu kawo mana kayan. Gaskiya mun ƙari sosai. Allah wannan lokacin gaskiya mun samu sa gaskiya ba irin wannan wahalan man da ake samu.
Gwamnatin Najeriya ta bada hutu a Laraba da Alhamis din nan don bukin Kirsimeti inda kuma ta ayyana Laraba ta makon gobe a matsayin hutun sabuwar shekara ta 2020. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Godiya ta ga abin da muke wa bauta babu shayi.
To a gaida Hawwa Umar. Wani labari da muka samu da dumudumin sa daga Najeriya na cewar Gwamnatin Najeriya ta ba da umarnin a saki tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawara a fannin tsaro, Kanar Sambo da Suki Mai Murabus. Hukumomi sun ba da umarnin ne bayan da suka gindaya waɗansu sharuɗa da suka ce Kanar da Suki zai cika kamin a sake shi. Yanzu na abokin aikinmu Mahmud Lalo ya tuntuɓi Sanata Ɗahi Umaru Ɗahiru Tambuwal. Wani na hannun daman da Suki ya kuma yi mana bayanin cewar sun cika waɗannan ka'idoji da aka gindaya musu, amma suna jiran takardar da ta ba da umarnin a sake shi.
Shi guda shida sun yi compliance, babu wanda ba mu yi compliance daga Delhi guda shida. Kotun Appeal ta ma motarin abin down gaba ɗaya. Yanzu mun je ko shi ma duk mun cika ka'idar. Abin da ke damuwarmu wadda shi alƙalin presiding judge baya nan ma'aikata ka san gobe Kirsimeti. To yanzu muna tare da one of the officials ko da ana tuntuɓa mu a ce ina suke su tabbatar da ce eh gashi mun ba da shi ina muke da shi yanzu.
To senator
bamu da formal yanzu daga dan wajen DSS ko Officer Attorney General zuwa gare mu.
To kamar waɗanne irin ƙa'idoji ne ko sharuɗa suka ce sai kun cika kafin a sake shi?
Ƙa'idojin duk kowane can da federal high court ta ce sai mun deposit na 100 million naira wanda mun yi, ta ce sai mun kawo ma'aikata na gwamnati masu gida Abuja akan miliyan 100 kowane. To nan ba mu samu ba sai mun kai appeal game da wannan. To shi na federal court of appeal ta ce a'a civil servant ba shi wa a ce mu samu civil servant mai gida a cikin Abuja miliyan 100 ba mu iya samu ne don kowa bai cashe na da shi. Sai ta yi wata nan abin dawon gaba ɗaya, ta ce mu samu masu ba da beli guda biyu kawai. Anybody wanda ke ba da beli shi isha gida Abuja worth 100 million to kuma mun samu shi gudun muna da su.
Yanzu a iya cewa kenan ta tabbata gwamnatin tarayyan ta ba da umarnin a saki shi tsohon mai baiwa shugaba shawara kan fannin tsaro Sambo da Suki.
Ba mu jiya daga DSS za Officer Attorney General su nemi iyali hanyar zuba mu da formal invitation war kowa ya ji haka muka jiya. So we are trying to make sure ka a ce muna da an jiya daga gare mu ba mu wani abuwa komai shi tabbatar mu ya in order gare mu. Shi anan muna yanzu daily shi da na farko don mu yi compliance komai da an ke babu wanda ba mu yi ba.
Sanata Umaru Ɗahiru Tambuwal kenan a wata tattaunawa da Mahmud Lalo. Yanzu masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, inda agogo muke cewa yanzu karfe 10:18 ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da wannan la'asariya, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a shirin noma na wannan mako zai yi waiwaye ne wanda masu iya magana suka ce adan tafiya. Domin kuwa za mu duba kaɗan daga cikin wasu bayanai da muka kawo maku a cikin wannan shekara ta 2019 mai shirin ƙarewa.
Abin alfahari ne a gare ni a ce ni ce kaɗai 'yar arewa da na fito kuma na yi nasara a cikin wannan shirin.
A biyo mu domin jin yadda za ta kasance a cikin wannan shirin. To madalla, a ranar 8 ga watan Janairu na shekara ta 2019, shirin noma ya kawo wa masu saurari bayanin wata ɗaliba 'yar asalin Najeriya mai suna Balaraba Abubakar Sule da ta samu gurbin karo ilimi a jami'ar Michigan ta kasar Amurka.
To da farko dai kafin a zabe mu sai suka fitar da sanarwa ta kafofin yada labarai ga duk mai sha'awan participating a wannan program din. Gaskiya muna da yawa da muka yi applying mun kai wajen 100 da muka yi. To daga baya dai suka tantance mu suka tsince wayanda suka ga eh, sannan bayan an tantance mu sai aka ƙara kiran mu kuma aka yi mana interview. To bayan sakamakon wannan interview din ne suka samu suka zabe kaman mu kimanin 5 a ciki dai. To gaskiya a wannan shiri abun alfahari ne a gare ni a ce ni ce kadai yar arewa da na fito kuma nayi nasara a cikin wannan shiri. Kowa ya san harkan noma shine abin da shi wannan shiri ya kunsa. To in aka duba kuma ma'aikatan ilimi ji shi ya kawo mu wajen nan dan da ba din harkan ilimin ba da ba ma za a samu har a zabe ni ba. A shawaran da zan ba mata yan uwa na shine nan gaba idan abu ya fito su karbe shi hannu bibbiyu kada su tsaya tunanin wai a'a ba za a zabe su ba. Indai ka san abu ya shafi fannin abin da kake karantawa ka gungume shi hannu biyu ka applying in Allah ya sa an dace zaka ga ka samu nasara. Dan shi jari ne ja bata bani wani tallafi ba saboda shi kanshi wannan tsari gwamnatin Amurka ita take daukan nauyi kuma gurbi da na samu ba ma tare da sanin gwamnatin Niger bane. Shi yasa ma a yanzu haka shugaban mu na daga jami'an Michigan in yazo din ya gabatar da ni ga gwamnatin jihar Niger amma fatan mu ne akan tunda su sun riga sun share fage idan muka je can muka karo ilimin duk abin da muka dawo da shi gwamnatin Niger anan ne kuma za ta sa hannu ita ma ta tallafa ta fannin abubuwan da ya shafi ci gaban al'ummanta. Saboda haka nan gaba dai muna sa ran su ma za su ba da tallafi ta zurfafa bincike akan abubuwan da zai shafi manoman mu da ma matan mu ta fannin ilimi din da sauransu.
Haka zalika a cikin wannan shiri dai kun ji bayanin shugaban kungiyar manoman masara ta Najeriya Alhaji Bello Anur Funtua akan yunkurin gwamnatin Najeriya na shigo da masara daga kasashen waje.
Mu a shirye mu da dukkan wanda ya nemi yana son ya ga cewa mai haɗin gwiwa da shi domin a ga cewa an haɓaka noman nan a ƙasar nan. Amma ba wai mu muna ƙalubalantar su ne saboda wata manufa ba, a'a mu kawai manufanmu shine a inganta nomanmu na gida a bunƙasa tattalin arziki a cikin gida ta hanyar noman nan. Amma shigo da masara wallahi kashe tattalin arziki ne kuma koma baya ne ga harkar noma. Ina ƙara jidda da wannan.
To barin koma ta wani ɓangare wanda gwamnatin tarayya ta ba da wani bashi ga manoma musamman wannan manoma ta wannan kungiya da ke jagoranta ta ƙasa wato kungiyar masu harkokin masara wato MAN. To gwamnati ta ba da wani bashi kwanakin bayan da ake ce mu anko boros. Watakila muna ganin kamar lokacin biyan bashin nan yayi. Ko iya wani ƙarin haske zaka yi mai sauraro?
To alhamdulillahi muna godiya ga wannan gwamnati da kuma babban bankin tarayya na ƙasa da suke tallafawa manoma da wannan rance mai sauki dan bunƙasa noma a ƙasar nan gaba ɗaya. Kungiyar mu ta manoman masara ta amfana da wannan bashi da aka bada a bana domin akalla manoman mu 38,000 suka samu amfana kuma mun noma hektar 55,000 a ƙasar nan kuma har ila yau muna sa ran zamu samu tan 180,000 na masara a ƙarƙashin wannan shiri kawai. To kaga ba ƙaramin alheri bane ba domin a ƙarƙashin wannan shiri da muka yi wannan hektar 55,000 da na faɗa akalla akwai mutum 10,000 wanda sun amfana da shi wanda ake ce ma direct wanda kuma kai tsaye kenan wanda kuma indirect wanda ba kai tsaye ba muna da fiye da mutum kusan miliyan ɗaya wanda sun amfana da wannan ainihin wannan shiri. To abinda nake sai in yi amfani da shi in amfani da wannan dama in yi kira ga manomanmu su zanto masu kishi akan wannan tsari da wannan tallafi da ake badawa ta hanyar biyan bashin nan. Yanzu lokaci yayi an fara biyan bashi kuma alhamdulillahi mutane da yawa yanzu sun gane cewa lalle wannan abu da aka bada bashi ne domin gashi nan yanzu wasu da yawa suna biya.
To bari mu kammala shirin da bayanin Dr. Ado Khalid Abdullahi shugaban hukumar Raya Kogunan Jama'are da kuma Hadeja wanda muka taba kawo maku a ranar 5 ga watan Fabrairun wannan shekara ta 2019 dake dab da karewa
ita wannan kasa a ce tunda muna da albarka muna da kasa ta noma wanda take ta wadata to amma kuma giganan gaskiya ba amfani da ita to saboda haka wannan gwamnati sai ta shito ai bai kamata ba kamar yadda ake shigowa da shinkafa kasan nan ta biliyan nerori ko trillion nerori ana shigowa da shinkafa bayan kuma mu za mu iya nomawa noma shinkafan nan ya kasance an samu shinkafa ta wadata kasan nan to yaya za a yi sai gwamnati ta ce to ai abin da za a yi sai an duba ayyukan hukumomin raya koguna na kasan nan to wanda yake haɗe jama'a ne tana ɗaya daga ciki to sai mai girma president Muhammadu Buhari sai ya ce to ya kira ministan ruwa cewa to shi yana so a farfado da ayyukan hukumomin raya koguna dan saboda shi yana so a daina shigo da shinkafa kasan nan
to jama'a yau ma dai abin da ya sauka kenan a cikin wannan shirin a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC da ma waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya
haka da Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email
sakonmu na farko ya fito ne daga hannun Mubarak Sale Director Yelwan Shandam dake jihar Plateau dan Allah sashin Hausa muryar Amurka ku bani dama domin ni ka sakon tunatarwa zuwa ga mai girma gwamnatin jihar Plateau Barrister Simon Bakola Long mai girma gwamna mu al'umar garin Yelwan Shandam mun ji shiru akan alƙawuran da ka daukan mana mai girma gwamna idan baka manta ba da kanka ka fada a cikin garin Yelwan Shandam lokacin yakin neman zaben ka cewa ka san matsalolin mu al'umar Yelwan Shandam inda ka lissafa su da kanka ciki har da maganar sa rauta da kasuwa shin mai girma gwamna kamance ne da fatan sakon zai isa ga kunnan da ya dace Allah ya sa haka amin sai sako na gaba daga Usman Shitu Mahuta taron zaman dirshan da wasu kungiyoyin farar hula suka yi a Abuja domin nuna bacin ransu kan yawaitar take haƙƙin bil'adama da rashin bin dokoki na ƙasa ga bangaren masu mulki yayi daidai kuma hakan wani abin a duba ne idan aka yi la'akari da yadda kotuna daban-daban a Najeriya kan bada umarnin sakin waɗanda ake tsare da su amma hukumomin tsaro sai su mursisi adan haka shugaba Buhari a matsayinka na babba kuma shugaba ya kamata a dubi wannan lamari da idan basira
a gaida Aishatu Sule da wasikun masorare yanzu kuma bari mu kawo muku labaran duniya a takaice
to a takaicen jami'ai a Afghanistan sun ce ɗan tawayen Taliban sun kai hari a wani sansanin soja dake arewacin lardin Balk suka kashe sojojin Afghanistan akalla 7 baya ga wasu 6 kuma da suka raunata Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Tony Guterres na kiran da a tsakaita wuta a yakin da ake yi a arewacin yammacin Syria inda wani farmakin da sojojin gwamnati suka kai ya raba dubban mutane da muhallansu a satin da ya gabata. China koko kasar China ta yi ganawa ta bai uku da Korea ta Kudu da kuma Japan a yau din nan Talata da zumar gabatar da manufa ta bai daya ta tunkarar sake dawowa da halin takala da Korea ta Arewacin.
Kuma sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu dauke da wani shirin wanda a yau ma za mu ba ku dama domin ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku maudu'inmu na yau shine wayya kuke gudanar da shirye-shiryen bikin Kirismeti a yankunan ku za mu so ku kira yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Dan ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin yau da gobe.